Cynthia.
Madaurin ki daya.
For people who live in Nigeria, let us reason together. Kaidia ne buru ofu biku kwaza. Kaidia make Nigeria buru ofu ofise na Nigeria Hausa and the Igbo and the Yoruba. Ofu ne biayi le. Oburu dat na ayi onwai were ogo na mgbasati lady obodo ayi Nigeria. Oga ahia ya ahu. So nwoke na ndozo ka ana ma yogi. Were this Biafra in a Yopte, Usaya by the corner. Ya, come again, KBD Nigeria, can Nigeria borrow Ubuntu? I did the match, the whole Africa, the whole the world. So please and please, my people, my fellow people, Yoruba, Hausa, Igbo, we are together. Let us live like a brother and the sisters. We are the children of God. I don't want anything that's going to may happen so that we are going to regret in time coming. So peace and peace. Thank you.
Ifani uche chuku kenan wani dan kabilar Igbo da ke zaune a kanin Dabo. Da ku ji dalilin da yasa ya wannan kira cikin harshen Igbo da kuma Turanci. Sai a biyo mu a hankali.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kuciya. Zama lahu lafiya shine cigaban Najeriya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Sanarwa da wasu yan arewa suka ba na koren yan kabilar Igbo daga arewacin Najeriya da kuma kiran da wasu yan kabilar Igbo suke yi na neman a kafa kasar Biafra. Kamar yadda kuka sani sun haddasa cece kuce. Har ma shugabanni irin su tsohon shugaba General Yakubu Gowon da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo da wasu shugabanni da kungiyoyi da kuma wasu 'yan Najeriya suka yi ta yin kashedi. A saboda haka ne na gayyato.
Sunana Honorable Ifani Yuwafala, wanda ake ce Buhari sabon gari dan gwagwar maya da so mai kishin Najeriya mai son zaman lafiya ta Najeriya.
To kai a Kano aka haife ka ko ka je can ne da zama?
A Kano ake haife ni.
To yanzu shekarunka nawa?
To a cikin na kai shekara 39.
To bari mu koma kan kai Malam Muktar, kai kuma Muhammad ka gabatar da kanka ko?
Zala Muhammadu Muktar dan Barka. Kuma malamin ku ta ko ni ne shugaban haddiyar kungiyar ƴan arewa mazauna kudancin Najeriya.
Ya
mazaunin jihar Rivers Fitakwas.
A shekarunka nawa da zama can ko kai ma can aka haife ka?
Ni ba nan aka girba zuwa ne.
To shekarunka nawa kana?
Ina da kimar shekara 25 a jihar Rivers.
To kamar yadda na yi bayani tun farko kun ji dai surutan da ake ta yi. Ga waɗannan mutane kamar wasu ƙungiyoyin arewa ɗinnan da suka ce 'yan ƙabilar Igbo da suke zaune a arewacin Najeriya su tattara ina su sabari. Daga can kudanci kuma akwai waɗanda suke ƙoƙarin cewa suna son a kafa ƙasar Biafra. To, kafin mu je ga batun yaya za a samu zaman lafiya, kai Malam Muhammad Muktar, ga waɗannan masu wa'annan surutai me za ka gaya musu da farko?
To, da farko dai tunda aka zo da gaskiya mun ci yau sai mun shekara 50 da an kai muna tare. An yi yunkuri a raba kasar nan lokacin da Biafra a cikin gojiku ba a yi nasara ba. Aka dawo aka ci gaba da zama lafiya. Yanzu ku ya dawo har ne shugabancin kasar nan. Ba wani ɗan gome shi, ana zaune lafiya. Da rana kwatsam, Raf Wazuruke shi ya fara bayan gojiku, shi ya fara kawo wannan maganar Biafra. Ya ake yi fage nasara ba, ya gabata fili ya bari. Yanzu kuma Nnamdi Kanu ya zo ya dawo da maganar Biafra. Da magana ta gaskiya shi ne, dole mu koma mu zauna tare. Saboda ne, in kintuna, yawancin shugabannin inyamurai, manyan shugabannin inyamurai a arewa aka haife su. Shi ma ga shi ba ya fi a Kano aka haife shi, kuma Kano da su mahaifata. Ba wani riƙon gome shi, ba mamaki da gida nashi na kanshi. Amma a yau, ina gaya miki, da baki tamba Hausa guda goma da sun tuna da gidaje ko sana'a su kansu, mallakar kansu a ƙasar Igbo ba. Babu. Saboda haka magana ta gaskiya, mu dawo daga rikin ƴan siyasa, mu dawo mu koma gargajiya, mu koma yadda iyayenmu da kakanninmu suka zuwa da juna, aka auratayya, aka haifa. Misali, ai akwai general a soja wanda orta mafulati na ce, yau kuma ka har matsayin lieutenant general a Nigerian Army, babu na tsangwame shi ike in wace ku orta mafulati na ce rika tsirin shi idan suna da yawa. Saboda haka ki kira ƴan uwansu, duk Allah zo amiri, neman tarihi, neman fitina ba zai kai mu ko ina ba, an yi ba mai nasara ba, an zama da jinin mutane. Saboda haka wani lokacin zo da mu haɗa kawunan mu ga yadda a cigaba, ƙasar zuwa ta cigaba an bar mu a baya, siyasar ƙabilanci da addini.
To bari
zai kai mu ko ina ba.
To kafin mu dawo kanka, in fahimci kai ne za ka wani magana za ka gaya ma waɗannan mutane masu waɗannan surutai.
To Hadiya, abinda nike da shi zan dan bada kamar da wanda yake son zaman lafiya a Najeriya. To wannan abubuwa da yake taso ya kwanakin baya, mu kabilan da yake Kano ko arewa gaba daya ko a Najeriya, mu ba mu ji daɗi abinda yake ta faruwa, domin kowa ya san Najeriya tsintsiya daya, madarin daya, ubanmu daya a Najeriya. To amma wanda suke kawo wannan abubuwa kullum a ce Biafra ko wani abu ne, wanda ba sa son ci gaban Najeriya, wanda ba sa kishin Najeriya. To mu wanda muke da arewa, muke arewa, wasu sun zo, wasu sun kai shekara 5, wasu sun kai shekara 30, wasu kuma ake haɗe su arewa, wasu kuma nan da iyalinsu suke, wasu kuma sun yi kafa kasuwancinsu da gidajensu. Dominan idan kin zo arewa za ki gare yawancinmu, mu asalinmu Inyamiri wanda suke arewa, mu mun kafa cibiyan kasuwanci da kuma gidaje. Amma wanda yake a arewa ba zai so a zo ana tada rigima ko ana ce a raba ko a yi kafa Biafra, domin bai san yadda zai je idan aka kore shi yau. To shi ya sa wani lokaci idan muka gani wasu mutane masu fasa son zaman lafiya a ƙasa suna fitowa a zo a yi Biafra, kafa Biafra, muna yi musu dariya domin ba su san ciwon Biafra. Wannan bawa Allah da ya fito kwanan nan na Kano, ai mun san shi, shi ba dan inihin ba Najeriya ake haɗe wannan mutum, kuma zamansa ba Najeriya yake ba. So wanda shi yana can America, a can ake haɗe shi, duk abubuwan da yake yi a can yake yi sa. Kasuwancinsa ma ba shi da kasuwanci da ya kafa a Najeriya, bai ma taɓa san kasuwanci a Najeriya, amma ya je ya karɓi kwangila ya shigo Najeriya, yana so ya kawo hargitsi a Najeriya don saboda kwangilan da ya karɓo, iyalinsa ba su a Najeriya, ɗan uwansa ba su a Najeriya, ƴaƴansa ba su a Najeriya, amma ya je ya karɓo mana kwangila, ya zo yana so ya haɗa mana rigima da musulmi da kiristan ko Hausa da Yamane ko whatever dai abin da ake ce. To mu wanda muke zaman arewa ba mu ji daɗi abin da wannan bawan Allah yake so ya haɗa rigima a Najeriya. Domin idan gangan idan muke zuwa ko yanzu ma ne da ke taro muke dawa a kan wannan ishu na Biafra, domin duk wanda yake arewa babu wani mutum ɗaya wanda ya goyon baya a kan wannan abun Nnamdi Kanu ya fito da shi, yana ta shiga kasuwanni da kuma wuri da yawa, yana ta tella Biafra ko wani zance wani abu. To alhamdulillah wasu mutanenmu da manyan mutanenmu sun fara gane abun da yake ta faruwa. Shi wannan bawa Allah ba dan Allah ko dan cigaba al'umma Igbo yake wannan abun, cigaban kansa da kwangilan da ya karama. To shi ne abun da mu a karan kai na abun da ni na fahimta abun da yake ta faruwa.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni, mai mai maka wanda ba kyau dan Allah ka sana da ni.
Abinda ya sawaka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ƙasa za ta ci gaba. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga birnin Washington DC nake mana fatar alheri da kasancewa cikin koshin lafiya.
Tashi kallau yau lafiya kautar Allah muke Allah kuwa shine dukkan ya barbun banci na kabila ko an